Sarkin yaki, kai ne zaki, ni dan zaki, bazan ji tsoro ba. Sarkin yaki, kai ne zaki, ni dan zaki, bazan ji tsoro ba. Sarkin yaki, kai ne zaki, ni dan zaki, bazan ji tsoro ba. Sarkin yaki, kai ne zaki, ni dan zaki, bazan ji tsoro ba. Bazan ji tsoro ba. Bazan ji tsoro ba. Bazan ji tsoro ba. Bazan ji tsoro ba.
Of the terror by night, not the arrow by day, 'cause you're on my side. I'm not afraid of the terror by night, not the arrow by day, 'cause you're on my side. You always say you will give me peace of mind. You always say,
you always say,
you will stand by me till the very end. You always say you will give me peace of mind. You always say,
you always say,
you will stand by me till the very end. I call you
Sarkin yaki, kai ne zaki, ni dan zaki,
bazan
ji tsoro ba.
I call you
Sarkin yaki, kai ne zaki, ni dan zaki,
bazan
ji tsoro ba.
Sarkin yaki, kai ne zaki, ni dan zaki, bazan ji tsoro ba.
Bazan ji tsoro ba. Bazan ji tsoro ba. Bazan ji tsoro ba. Bazan ji tsoro ba.
Bazan ji tsoro ba. Sarkin yaki, kai ne zaki, ni dan zaki, bazan ji tsoro ba.